Deutsche Welle. Taba kalashi.
A ranar Juma'a da ta gabata, wato 29 ga watan Yuli, aka cika shekaru 50 da juyin mulkin da sojojin Najeriya mafi yawansu daga arewacin ƙasar suka yi, domin mai da martani ga juyin mulkin farko a watan Janairu na shekara ta 1966. Shekara guda bayan aiwatar da juyin mulkin na biyu ne, ƙasar ta tsunduma cikin yakin basasa da aka yi shekaru uku ana yinsa, abinda kuma har yanzu Najeriya ba ta kammala shawo kan matsalolin da wannan yaki ya haddasa ba. A shirin na taɓa kalashi za mu duba yadda zamantakewar al'ummomin Najeriya take a yanzu, shekaru 50 bayan aukuwar lamarin. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Madalla. Ranar 29 ga watan Yuli na shekara ta 1966 na da matukar muhimmanci a game da barkewar yakin basasa a Najeriya. A wannan rana, hafsoshin soja mafi yawansu Hausawa da Fulani daga arewacin ƙasar suka aiwatar da juyin mulki na biyu, wanda ya zama kamar dai ɗaukar fansa ne kan na farko a watan Janairu na wannan shekara, wanda ya zo a sakamakon rashin gamsuwa da sojoji da mazauna yankin kudu maso gabashin Najeriya suka nuna ga rashin tsari ko iya tafiyar da mulki daga 'yan arewa da Yarbawa da suka mamaye mulkin na Najeriya a wancan lokaci. Wannan juyin mulki na biyu ya zama sanadiyar tashin yakin basasa da ya haddasa asarar rayuka masu yawan gaske, musamman ma na 'yan kabilar Ibo mazauna arewaci da kuma waɗanda yakin ya rutsa da su tsakanin shekara ta 1967 zuwa 1970. Masanin tarihi Mike Gold, da ya gudanar da bincike a game da yakin na Biafra a madadin cibiyar al'amuran nahiyar Afirka a birnin London, ya ce babu shakka juyin mulkin na biyu shi ya kawo tashin yakin basasa da Najeriya ta yi fama da shi, saboda a bayan juyin mulkin sai aka samu wani gibi na mulki da ya kawo har 'yan kabilar Ibo aka rika yi musu kisan gilla.
Yakubu Gawan, wanda ya karɓi mulki ɗan arewa ne, ya rasa ƙarfi da zai iya dakatar da wannan kisa na ƙare dangi kan al'ummar Ibo a arewacin ƙasar. Odumegu Ojukwu, wanda shi ma soja ne kuma shugaban al'ummar Ibo, ya bayyana fushinsa ga wannan yanayi, inda ya ce har idan ba a dakatar da kashe al'ummarsa ba, zai yi gaban kansa ya ɗauki matakin da yake ganin ya dace. A lokacin kuwa an gano arzikin man fetur a Najeriya, kuma Ojukwu ya ga cewar ƙasar za ta iya wargajewa.
Nwachukwu Oji ɗan ƙabilar Ibo ne da ya nuni da cewa a duk lokacin da ake maganar yakin basasar Najeriya, iyayensa na sassauta muryarsu. Shi dai Oji ɗan shekaru 38 a yanzu, wanda ke riƙe da digirin digirgir a fannin kimiyyar siyasa, ya tashi ne a yankin kudu maso gabashin Najeriya shekaru 7 bayan yakin na Biafra aka haife shi, amma duk da haka ya ga irin mummunan tasirin da rikicin ya yi.
A game da iyalina, duk lokacin da aka tashi magana kan yakin, sai an sassauta murya saboda tunanin muninsa. Saboda haka ne duk lokacin da mutane suka tuna yakin na Biafra a zamanin da nake yaro, ba su cika ɗaga muryoyinsu ba, saboda asarar da aka yi da kuma baƙin cikin abin da ya auku. Kasancewa iyalina sun fito ne daga arewacin yankin Ibo, saboda haka ba su fuskanci ba irin bala'in da sauran al'ummar Ibo suka fuskanta ba. Amma akwai wasu yankuna da ke kusa da mu da suka ga mummunan bala'i sakamakon yaƙin.
Tun kafin yaƙin ya tashi, sai da aka yi ƙoƙarin yin sulhu, musamman tsakanin Yakubu Gawan da Odumegu Ojukwu a garin Aburi na ƙasar Ghana. Ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma, Najeriya za a kasa ta zuwa yankuna masu cin gashin kansu. Bayan da Gawan ya kasa samun goyon bayan 'yan arewa kan yarjejeniyar, Ojukwu shi ma ya yi watsi da ita. Ranar 6 ga watan Yuli na shekara ta 1967, sojojin Najeriya suka kutsa yankin gabashin Najeriya, bayan da Ojukwu da mukarrabansa suka sanar da baiwa yankin mulkin kansa a ranar 30 ga watan Mayu na shekara ta 1967 karkashin sunan Biafra. A bayan yakin an samu alƙaluma da suka bambanta a game da yawan waɗanda suka rasa rayukansu a kisan da aka yi wa Ibo a arewacin ƙasar, kamar yadda masanin tarihi Mike Gold ya yi ƙarin haske.
The numbers, they're totally distorted. Ojukwu said 50,000 Ibo.
An ba da alƙaluma mabambanta game da kashe-kashen. Ojukwu ya ce Ibo 50,000 aka kashe lokacin da suka yi ƙoƙarin komawa gabashin Najeriya daga arewacin ƙasar. Amma abin da na fi amincewa da shi kuma shine adadin da na samu daga kundin tattara bayanai na ofishin jakadancin Birtaniya shine mutane kimanin 5,000. Ojukwu na da tabiyar ƙara sufuri a ƙarshen lissafi saboda dalilai na farfaganda. Ya ƙware wajen yaɗa farfaganda.
Shi ma Hussein Tukur, masanin tarihi a Jami'ar Nasarawa da ke arewacin Najeriya, ya ce adadin Ibon da aka kashe a lokacin bai kai yawan waɗanda Ojukwu ya nunar ba.
I do not have the figure and the National Bureau of Statistics.
Ko da yake ba ni da alƙaluman da ofishin ƙididdiga ya bayar, amma ina jin sun kai dubbai na mutane, amma dai ba su kai 10,000 ba kamar yadda Ibo suka nunar.
Ganin yadda ake samun masu ƙoƙarin sake rura wutar rikicin kishin kafa a ƙasar Biafra, ya nuna matuƙar muhimmancin da ke akwai wajen gano sabbin hanyoyin yin sulhu. Tun a 'yan shekarun bayan nan dai ana samun karuwar masu shelar ɓallewar yankin Biafra daga tarayyar Najeriya. Heinrich Beckstresser, mai sharhi ne kan al'amuran Najeriya kuma tsohon edita ne a tashar DW, ya ce har yanzu yankin gabashin Najeriya yana nan da burin sa na kafa 'yantacciyar ƙasar Biafra.
Wannan matsala har yanzu tana nan ba ta mutu ba. Musamman ma masu neman kafa a ƙasa ta Biafra sun fi samun goyon bayan su ne daga Amurka, inda can ne suke zaune.
Shi ma Nwachukwu Oji, masanin al'amuran siyasa kuma ɗan yankin gabashin Najeriya, ya ce babban kuskure ne ƙoƙarin danne gaskiyar abin da ya auku don a cika ba da rayuwa tamkar komai bai faru ba. Domin hakan ya sa har yanzu aka kasa yin sulhu mai ma'ana tsakanin al'ummomin ƙasar. Abin da ke ƙara manufar kafa a ƙasar Biafra.
If you look at the web and find the kind of conversations.
Idan ka duba shafukan intanet da rubuce-rubuce da waɗanda ba su ga yakin ke yi ba, furuce-furucen su na da tsaurin gaske da kuma muni fiye da waɗanda suka shaidar da yakin basasan da idanunsu. A gani na, wannan ba abu ne mai kyau ba.
It's not a good indication for me.
Masanin tarihi Mike Gold ya ce babu shakka yakin ya canja wa Najeriya alkibila.
The war actually did change the direction of the country and it did.
Hakika yakin ya canza wa kasar alkibila, kuma a ra'ayina yakin ya samar da sabuwar Najeriya. Yaki ba abu bane mai kyau, amma tasirin sa takaice shine ya inganta al'amura a kasar.
It has improved the country.
Shima Beckstresser, masanin al'amuran Najeriya, ya jaddada cewa yakin ya zama alheri ga al'ummar Ibo.
Yakin ya hana a kawar da al'ummar Ibo gaba daya. Ya kuma takawa sauran manyan ƙabilun Najeriya burki kan manufar share al'ummar Ibo daga doron ƙasa. Ra'ayoyin masana sun dace cewa har yanzu ana ganin haka.
Sai dai masanin ya ce a ganin sa al'ummar Ibo suna ɗaukar 'yan arewa a matsayin mutane ne masu daraja ta biyu ko daraja ta uku, kuma su ne suke da ƙarfi kuma ya kamata su yi mulkin ƙasar ta Najeriya.
Zamantakewar al'umma a dukkan duniya, sai fa mu zan rizayo a alayyar su da ɗabi'ar su a duniya.
To Allah kyauta. Masu sauraro, anan za mu sallama da ku a filin, sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki waɗanda suka tallafa wa shirin, ni naku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.